الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wannan shi ne darasi na 124 a karatunmu na littafin al'adabul mufrad, wato littafin al'imam al-Bukhari mai rasuwa a hijira ta 256. Muna roƙon Allah Maɗaukaki ya masa gafara. Za mu karanta hadisin 564 zuwa 596 إن شاء الله تعالى شاكل البعيدة في كل جرح يلا تنسد بياني أكل حين كربين تمتع مبين حين كربين تمتع يا فارة بادي نتلي بيدة في كل ترى باب قبول الهدية بادي لكي مغنى أكل مبين كربين تمتع الهدية تمتع فهو متى ينشر فيه الكهر فصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا بمام بن إسماعيل المرادي قال سمعت موسى بن وردان القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تهادوا تحابوا تباير تكوتا ذاك سوجونا. وأن حديث ينا بتاج الإمام أبو يعلى لكم سنن النسائي معلومة دائما كنت بكر دا إفلاج ينا لكم ومر مثالي ابن عبد البر فلتاتك عن تلهيه شرح موضع يا تقود وثى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتكهادوا تحابوا كباير تكوتا ذاك سوجونا. فاتو إذا انكو كباير تكوتا ذاك سامسانيجين و تصحب الشحناء ينا كورتك يايا شيني العداوة. بمعنى الهدية تذهب الشحناء شوتا تنا كورتك يايا. وانا ذكى لفظنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ينا صحيح الجامع الصغير حديث ندبوه كده هدو ينا إرواه الجليل حديث ندبوه ده لشدة ده ومن كرر قولنا حديثنا أبايا شين حديثنا دليل حمسون دبوكي أدتات النل فدرسينا 26 فالإمام الزرقاني دعيت قولنا حديثنا ينا أدتات الموصى شرح دعيم أدتات الموصى يعني شرح الزرقاني على الموصى مجلد مغرشاتنا دليل خد 30 لغوكو فالإمام الزرقاني يتعي لأن الهدية جالبة للرضا والمودة النبي صلى الله عليه وسلم يجي كبار كوتا وتضاق سجونا بمعنى تضاق سامفرين جني سبو لكوتا تنا جاو يردا كوتا تنا جاو يردا بمثل والمودة هم كوتا تنا جاو كونا فتذهب العداوة سبو لك كوتا نا كور دكيايا kuma malaman sunna da dama sun yi bayanin an samu ittifaqi na ahlus sunna akan cewa kyauta ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai da yawa daga cikin su akwai Ibn Qudama a littafin sa Al-Mughni yana mujallal na 8 shafi na 240 wannan ya tabbatar da an samu umarni daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a bada kyauta shi yasa ya bada yayi babin nan babu kabulin hadiyya babi akan matsayin karban kyauta to ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi umarni a bada kyauta kaga kamar yana nuna idan shi zai yi umarni a bada kyauta to ina matsayin karban kyauta tunda yayi umarni a bada kyauta kaga karban kyauta ya tabbata sunnar ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk malaman sunna sun yadda da wannan to sai hadisi na gaba haddathana Musa bin Isma'il al-Minqari yani al-Basri qala haddathana Sulaiman bin al-Mughira al-Qaisi al-Thabitin حديث ثابت البلالي الماجر الأنس بن مالك الله يجعله مسير قال ثابت يتي كان أنس يقول أنس بن مالك كنت صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يا كفن سينا وفيا يا أنسى ينا شوى يا بني يا بو يا أنا تبادلوا بينكم طرق كوتاء تخانوكم أنا سلماري بك ما يارى صلى الله عليه وسلم كوتاء تخانوكم فإنه أود لما بينكم صبر شين مثل جاو كونا تخانوكم واتو كوتاء يتنشى أبين تفي جاو كونا تخانوكم يوم الدماء النبي صلى الله عليه وسلم ya karanta da Anas bin Malik saboda ya zauna a gidan manzon Allah shekara 10 yake mai yarasa wannan wasiya kada yana gaya musu wani ilimi ne da ya samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik akwai hadisin sa wanda za mu yi magana a kai a littafin Al-Adabul Mufrad din insha Allah nan gaba sai dai kafin nan yana daga albarkan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi manzon Allah ya masa addu'a kin yana karibi lokacin da mahaifiyarsa ta nemi addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a wanda malamai suna cewa babu wani sahabi da ya samu irin wannan addu'a Allah kadai ya samu irin wannan addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya bashi kawai rai ya bashi dukiya mai yawa ya bashi ƴaƴa masu yawa sannan ya bashi aljanna babu wani sahabi da ya samu addu'a a irin wannan tsari sai Anas bin Malik saboda haka Allah ya amshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance Anas bin Malik yana da yara da yawa wanda har ta kai ga bai san yawan yaran sa ba Anas ya yi tsawon rai akwai hadisin da ke sahih Bukhari yana kitabu sawmi babu man zara qauman falam yufir indakum Anas da kansa ya bada labari wanda Al-Imam Bukhari ya kawo hadisin yace da ali rasulullah manzon Allah ya min addu'a ina dan karami lokacin yana karami mahaifiyarsa ta ce ya rasulullahi kai ma yaro na addu'a manzon Allah ya ziyarci gidansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu ya allah ka bashi dukiya da yawa ka bashi ƴaƴa masu yawa ka bashi kawalai ana fice ba da labari da kansa sai ya ce fallahu aksar mali to allah dai ya bani dukiya mai yawa din hatta inna karaman li la tahmilu fi sanati marratayn gonar anas saudi take take nuna ta kowa a shekara saudi ne amma ta anas saudi ne kuma duk inda ka doshi gonar anas ka san tashi da banci saboda zaka ji tana wani karshi na musamman saboda addu'a albarkan da ya samu na addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bashi dukiya yace wa wulida li sulbi mi'atun wa sita a lokacin da yake bayanin yace na samu yara 106 akwai riwaya ta Imam Bukhari wanda alsu yake cewa wa haddathani ibnati umayna yana da yarinya da ake kira da umayna umayna tafsirin amina umayna yace yata umayna ta ba labari saboda shi bai ma san yawan su ba amma daga cikin manyan yaransa akwai umayna hadaf ya ce ita wannan umayna ta gaya min annahu dukila li sulbi maqdama hajjajin al-basrata lokacin da hajjaj bin yusuf ya iso al-basra to ni ƴaƴana da aka binne waɗanda suka riga ni mutuwa dibu'un wa ishiruna wa mi'a 120 da doriya ƴaƴansa waɗanda sun riga shi mutuwa 120 da doriya wato yadda ke gaya masa haka bai ma san yawan su ba don haka yasa Ibnu Hajar littafin Fathul Bari mujallad na hudu shafin 754 ya ce wa fi dhikri hadha dalalatun ala kafarati ma ja'ahu min al-walad wannan hadisi ya tabbata hujja da take tabbatar da yawan yara da Allah madaukaki ya ba mu ala sulmani fa inna hadha al-qadra huwa alladhi mata minhum shi fa ya faɗi waɗanda suka mutu wa amma alladhina baqu fa fi riwayati anas inna muslim akwai hadisin al-imam muslim wanda yake waɗanda suka saura wa inna waladi wa walada waladi da ƴaƴana da jikoki da ta'atuna ala nahwi mi'atun dar 100 daga bai ma san yawan yaran da ba Allah ya kara masa yarda to saboda haka Anas tunda yaran suna da yawa kaga sun kai su samar da gari babban abin da ya kamata a samu a tsakanin su shine zumunci ya kai daya musu abin da ke iya taimaka ma zumuncin su ya tabbata wato shine ba da kyauta a tsakanin su wannan yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin nan ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarni a ba da kyauta idan an ba da kyauta za a samu farin jini za a samu son juna to sai ya kawo maganar Anas bin Malik da ya girma a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yana wasiya ga yaransa su rika kyauta a tsakanin su fa innahu awaddu lima bainakum saboda shi ne yafi tabbatar da kauna a tsakanin ku ga hadisin manzon Allah ga wasiyar sahabi da ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna maka kyauta tana da matsayi tana da daraja kwarai saboda haka yasa ba zumunci kawai ba akwai maganar zumunci daban akwai kyauta da wannan dalili zaka ga kamar Hausawa idan mutum ya ziyarci wani da kan dan riko tsaraba wannan tsarabar ta dace da bayanin Anas bin Malik karka damu da ya karankantan wannan tsaraba idan babu karaba an sada zumunci dama zumuncin ba wai karabar ba ce duk da cewar malaman sun da sun ce ya kamata a hada su biyu amma abinda ana suke cewa a samu kyautan to zaka samu kanwarka ko yarka ko wata yar uwa sai ta dinka riga kaya ne ta zo ta ba ma danka guda ɗaya cikin suna da yawa me ta yi tana nuna ma kauna ne tsakaninka da kai ba wannan abu yana sa mutum ba zai manta ba shi kansa yaron in ya girma ba zai manta ba shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wato kyauta tana tabbatar da soyayya a tsakanin mutane kuma Anas bin Malik ya tabbatar da kyauta tana ƙara alaƙa na zumunci a tsakanin ƴan uwa akwai malamin da ake kiransa Imam Muhammad bin Muhammad Al-Qadimi ya rasu hijira ta 1176 shekaru 164 da suka wuce yana da littafi da ake kira farigatul mahmudiyya littafin yana magana akan yadda malamai suka karkata kyauta har ya kai kashi hudu. Yana cewa huwa aka samu na al'awwal sawabul akhirah, da farko idan ka dauki kyauta ka bayar, akwai kyautar da mutum yana ba da ita ne saboda neman lahira. Kyauta ce amma an yi ta don neman lahira. Me yasa? Likaunin masrufi ilayhi muhtajan aw nasiban aw aliman aw salihan. Ka dauki kyauta ka ba malami, kyauta ce ka ba shi amma kuma lahira kake nema. Ko ka dauki kyauta ka ba wani mutumin kwarai, ka ba shi wannan ne saboda kusantar Allah tabaraka wa ta'ala, saboda haka lada kake nema a kiyama. Sannan akwai kyauta ta biyu, ita ce maqsuri fil ajil, wanda mutum yana yin ta ne saboda ya samu sakayyarsa a nan duniya. Akwai kyauta da mutum yana yi da mutum manufar ya ci ribarta a duniya. Imma malun ka inda al-fakir ila al-ghani, talaka ya dauki kyauta ya ba mawadaci, ishara ce ta yana bukatar taimako wurinsa, yani tama'an fi hajati hibatun bi shartil iwa, an ba da kyauta ne sharadin ana neman musanye. Talaka ya ba mu mawadaci kyauta, la shakka yana da manufa a wurin. Imma i'ana ala amalin muayyan, ba mamaki yana neman taimako ne saboda wani aiki. Kamar misali, mutum ya dauki kyauta ya ba ma mai mulki, talaka ya ba mai mulki kyauta a wakili, to da ya ba da wannan kyauta yana neman wani aiki. Fa in kana al-amalu haraman aw wajiban fa huwa rishwa, idan wannan aikin da yake nema na wajibi ne ko rashawa ce, ko kuma yin haramun nan ma da rashawa ce. Saboda haka yasa malamai suke haramta kyauta ga ma'aikaci. Wa sabit yake na uku, ibqa'ul mahabba, kana ba da kyauta saboda tabbatar da kauna tsakaninka da mutum. Li ta'qidi suhba, shine hadisin Anas bin Malik, ka ba da kyauta ne saboda tabbatar da kauna tsakaninka da wani. Hadiyatun mandubun ilayka, shi ne wanda Annabi ke cewa tahadaw tahabbu, ka ba ma wanka kyauta ko kaninka kyauta ko babbanka ko dan kawunka dangi, wanda kyautar da kai ka yi ta ne saboda ka tabbatar da kaunar da take tsakanin iyaye zuwa yanzu kar ta kare, shi ne manufarka. Idan ka yi wannan, to kyautar tana ƙara, wato tana ƙarfafa soyayya a tsakaninku, domin rashin ta yakan iya sa shedan ya samu kafan shigowa, ce ai wani marowaci ne, to zunde ya fara shiga gulma, daga nan kuma magana ya fito, sai zumunci ya yanke. Amma idan aka yi kyauta, to yana daɗa tabbatar da soyayya da dangantaka da zumunci tsakaninka da mutum. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da umarni akai a yi kyauta, saboda yana ƙarfafa soyayya. Wace kyauta manzon Allah yake magana a kan a nan? Kyautar da manzon Allah yake magana a nan ita ce kyauta tsakanin aboki da aboki, ko kyauta tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa, saboda tabbatar da soyayya. Ba wai kyautar da za ka yi don neman lahira ba, a kanta manzon Allah yake magana. Allah ya sa mu gane. Idan aka ce tahadu tahabu, tahadau tahabu, ya zo haka, ku ba da kyauta za ku samu soyayya. Wannan kyautar ba ta lahira Annabi yake magana a kai ba. Mu ƙara danƙon zumuncin da ke tsakaninmu ta wasu hanya, ta hanyar kyauta. Wannan akan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana. Amma kyauta na hudu ita ce mutum zai yi ta da tawassul biha ila adrab bi ta'yin jinsiha, mutum ya ba da kyauta saboda yana neman wani matsayi, yana neman wani mukami, sai ya ba da kyauta. Innahu hadiyya fi zahir, kyauta ce a zahiri. Saboda idan misali ɗan siyasa yana buƙatar wani abu, kun ka zai ce ga wannan, ai ba zai ce ya ba ka haram ba, ya ba ka kyauta, ya ce ga kyauta. Saboda haka zahirin kyauta ne, amma karɓan shi fa makruhun. Me yasa aka ce makruhun? Imma li wilayatin fa huwa rishwa, yana buƙatar shugabanci ya ba ka wannan kyauta, to rashawa ce. Fi mahdi alhadiyya, amma an bi jirushi da sunan kyauta. Warrashwatu haramun bil kitabi wassunnati wal ijma, cin hanci kuwa haramun ayan alqur'ani hadithun manzon Allah ijma'in malaman sunna. Saboda haka duk wani nau'i na kyauta, ai ka duba za ka ga nau'i guda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kai. Wata kyauta Annabi yake magana a kai? Kyautar da za ta ƙarfafa soyayya tsakanin mutum da mutum. Ba wancan kyauta da za ka bayar don lahira ba, wannan sadaka ce. kyautar da ake magana ita ce da za ta ƙarfafa in ma soyayya ta abokanka ko kuma soyayya ta ƴan uwantaka, wanda shine al-mahabba da ake magana akai wanda ya shafi rayuwa ta duniya, sannan kuma yana da alaka da lahira. Za ka yi mamaki idan aka ce ma babu sadakar da ta fi wannan daraja a wajen Allah. Gani ta zo da sunan kyauta, ka yi kyauta ne ga ɗan uwanka don ka tabbatar da zumuncin nan da ke tsakanin iyaye da kakanni kada ya ƙare a kanku, don ana samun zumunci da zai ƙare daga tsakanin wasu mutane. Da can an daɗe ana yi, amma da aka kawo kansu sai ya dakata. To kada zumuncin nan ya tsaya a kanka, haramun. In ya tsaya a kanka za ka mutu da dinuwar Allah. Dan abinda Allah ya faɗa kenan a suratul Muhammad, ulaika allazina la'anakumullah, wadannan su ne mutanen da Allah ya la'ance su. Duk mutumin da ya yarda zumunci ya yanke a dalilinsa zai mutu da dinuwar Allah. Allah ka kare mu. Babu abinda ke taimaka ma irin wannan face kyauta. To in ka duba mutumin ufatawa mujallal na 31 shafin 269, malamin ya ce kyautar da kai don ka tabbatar da zumunci ya fi sadaka lada a wurin Allah. Saboda haka idan akwai kyautar da take yin sadaka ita ce wannan. Amma duk wani kyauta da za ka yi ba ta kaiwa sadaka lada, kyautar da take kai sadaka har ma ta fita lada ita ce kyautar da aka yi don a tabbatar da zumunci. Ka yi ma ɗan uwanka kyauta ko ka yi ma ƙaninka babbanka wanda ya zama akwai zumunci a tsakaninku. Allah ka san biya. Sai babi na gaba. Babi na 270, al-Imam al-Bukhari ya ce babu man lam yaqbal al-hadiyyata, babin bayani akan wanda ya ki karɓan kyauta lamma da kalal bukubu fil nas, sa'idin da kiyayya ta shiga ga mutane. Idan aka ce al-bukubu ana nufin biddul hubbi, lokacin da kiyayya ta shiga ga mutane maimakon soyayya. Kyautar ba ta yi ma'ana ba, ba ta yi ma Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa ba ta da amfani. Me yasa kaga ya fara kawo wancan hadisi? Tahabu tahabu, ku ba da kyauta za ku samu soyayya. To idan kyautar da aka bayar ba ta samar da soyayya ba fa, to wannan kyauta in ta shi ya fi dacewa. Ta za a haɗa waɗannan hadisai kashi biyu. حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق شيل الامام المغازي محمد بن اسحاق شيل لكتاب سيره ابن هشام لكتاب تاريخ نفرقو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي حديث عن كربو دغا سعيد بن ابي سعيد المقبري يا كربو دغا بابن شيل ابو سعيد كيسان المقبري كيسان المقبري yana daga cikin tabi'ai manya, wato a zamanin Sayyidina Umar musamman ya bashi mukami tonan tsaburbura aikin sa kenan. Yana da wannan mukami da ayani hafril qubur, shi yake tona kaburbura. Gashi yana cikin manyan malamai a tarihi, amma aikin sa tonan kaburbura, wanda shi zai nuna maka tona kabari babban mukami. Sayyidina Umar ya ce to kai ne za ka yi, saboda jama'a sun san falalan da ke tare da wannan, za a kai ga samun rububi da an je makabarta kowa da diga yana so ya tura shi. Sayyidina Umar ya yanke gardama, Abu Sa'id Kaisan ka riƙa tonan kaburbura. Saboda haka sai aka mai wannan suna al-Maqburi, ya zama inkiyarsa, wanda yana Umdatul Qari mujallal 12 shafi na 414. Akwai hadisin Abu Rafi' Ibrahim mawla Rasulillah wanda ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafara li mayyitin qabran fa ajallahu fihi, duk wanda ya tona kabari wa mamaci, duk wanda ya tona wa mamaci kabari, ujriya lahu min al ajri, za a yi ta rubuta masa lada, fa ajri makanin askanahu ila yawm al qiyama, kamar kai ne ka samu wani talaka ka gina gida sai ka ce zauna, ya zauna ba zai mutu ba har tashin kiyama ana rubuta lada ko? To haka ladar mutumin da a ce ya tona kabari wa mamaci, kamar ka gida ne ka gina ta ba wa wani ka ce ya zauna kuma baka ta da shi ba har tashin kiyama, saboda kabari shine mazaunin mutum a bayan mutuwarsa har tashin kiyama. saboda kala da ake tarbuta ma ka ba da gida ga dan uwa musulmi hadisin yana ahkamul janaiz shafi na 99 yana sunnatu sahiha hadisi na 2353 wanda shi yake nuna maka tona kabari yana da lada ba laifi bane kuma dan mutum ya maida shi sana'arsa babu laifi to wanda ya rawaito hadisin nan shine Abu Sa'id Kaysan al-Maqburi kuma ɗansa Sa'id bin Abi Sa'id shi ma tabi'i ne akwai hadisin sa za ka rika samun hadisin dan ka samu hadisin baban wani lokaci za a ce an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah ko a tsallaka baban zuwa ga sahabi wani lokaci kuma za a rika kawo hadisin dan sannan ya fito daga uban kafin sahabi amma dukkan su sun yi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karbo hadisi an Abi Hurairah Abu Hurairah kala yake ahda rajulun min bani qatar wani mutum daga kabilar banu fazara yayi kyauta linnabi sallallahu alaihi wasallam naqatan ya bada taguwa ga manzon Allah banu fazara wata kabila ce da shahararriya wanda take zama a daji saboda ka asali kabilun sun fi shahara da zaman daji ba a cika samun suna zama a birni suna yankin Najd da kuma Hijaz da kusa da Madina saboda haka aka samu wani mutum ya dauko taguwa wato ragumi ya kawo ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta fa awwaba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya mar sai Annabi ya bashi wani ragumi kaga ya ba Annabi ragumi kyauta sai mu Allah ya rama sai ya bashi wani ragumi fa tasakhathahu wanda Annabi ya bashi din sai ya bata mai rai shi wannan ba kawai wato bai ji daɗi ba shi ne ta sahaba ya tunzura shi ya ɓata masa fasalitu nabi sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar na ji manzon Allah a kan minbari inda Abu Huraira wato a kan haka manzon Allah ya hau kan minbari ya kula yana cewa ya hadi ahaduhum wani daga cikinsu ya bani kyauta fa'u'awwidhuhu bi qadri ma indi na canza mar na bashi gwargwadon abin da nake iya nake mallaka abin da nake da shi shine na bashi kuma ya kafu sai wannan kyautan da na bashi din ya tundura shi yasa yayi fushi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waymullahi ina rantsuwa da Allah inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ya nuna hankalin manzo Allah ya tashi akwai malamin da ake kiransa Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam daga cikin malamai manya na zamanin farko Allah ya musu rahma yana da garibul hadis kuma ana samun littafin nata yana cewa tun a zamanin jahiliya larabawa suna da irin wannan rantsuwa kanu yahlifuna bil yamin saboda haka suka ce yaminullah yaminullah la af'al yaminullah ya rantsuwa ne yana ce yaminullah sannan rubama hazafu minhu nun fa qalu suna share sukan share nunun daga yamin din sai su ce aymullah ko su ce imullah ko su ce imunullah ko mullah ko millah sukan ce mallah ko munnallah manallah minillah wannan doren ruwa ne kuma duk ma'anarsa guda ne wato suna rantsuwa da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da wannan al'ada ta Larabawa kuma shi ma bai kawatar a kai ba sai zama ya ci gaba da yin wannan rantsuwa wato idan aka ce waymullah ma'anarsa yaminullah rantsuwar Allah manzo Allah ya ce na rantse da Allah shi ne waymullah la aqbalu ba'da ami hadha bayan wannan shekarar ba zan sake karba min al-arabi hadiyya wata kyauta daga Larabawa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga can hadisin da muka karanta menene manzo Allah ya umarci a bada kyauta ko to yanzu kuma manzo Allah sai da mai rantsa yace daga bana duk kyautan ba Larabawa ban karba illa min qurashiyyin sai dai fa in ba quraishi ne ban kyautan nan aw ansari ko ko musulmin Madina aw faqati ko musulmin Ta'ifa shine banu faqi mutanen Ta'if aw dawsi kularabawa yaman kabilar Abu Huraira ne a dawsi wannan sallallahu alaihi wasallam ya ware wadannan yace sai dai idan mutum ya miki kyauta daga cikin su to zan karba amma banda su daga bana ba zan sai karban kyauta ba wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunnatu sahiha hadisi na 6684 yana sunan abi dawud kitabul ijara babu qabulil hadaya riwayar al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace waymullahi la aqbalu ba'da yawmi hadha kaga wannan hadisin yace ba'da ani hadha bayan shekaran nan amma sunan abi dawud manzo Allah yace bayan wannan ranan ba daga yau ba zan sake karba min ahadin hadiyya kyauta daga wani ba illa in yakuna muhajiran qurashiyya aw ansariyan aw dawsiyan aw saqafiyan haka na al-imam abu dawud ya kawo wata riwaya da tana kitabul ijara babun fi qabulil hadaya hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam wato yace wai wallahi la aqbalu ba'da yawmi hadha min ahadin hadiyya illa an yakuna muhajiran qurashiyya aw ansariyan aw dawsiyan aw saqafiyan saboda ka sai dai ma musulmi in ma ba musulmi bane muhajir annabi sallallahu alaihi wasallam bazai karba ba hadisi yana sunan tirmidhi kitabul manaqib babun fi taqiba bani hanifa hadisin abu huraira yace inna arabiyan wani balaraban kauye ahada li rasulillahi bakaratan yayi kyautar karaman taguwa budurwan raguri kenan kita ke kira al-bakara fa'awabahu minha sita bakarati ya bada taguwa daya ya bada ragumi daya manzo Allah ya bashi guda shida kadu ba kauye ka bada ragumi guda a baka shida fatasakhatahu amma duk da haka balaraban nan rasa ya baci ba mamaki ya samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautar da ba iyaka ba shakka haka ne saboda akwai balarabin da ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa garke na raguma tsakanin kwari da kwari yace ka gansu yace ka yi girgawa a tuje ka dunna ba ka saboda kai koma garin sai yace Muhammad yana kyautar wanda baya tsoron talauci kuma sunanta to kaga irin wannan ba kawai in yaji labari aka bashi guda shida ya tsere sai ba an bashi guda shida ya ba da daya wata fasaka ko tseren sai ya baci fa balaga zalikan nabiyya labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah sai manzo Allah ya hau minbari ya yi ma Allah godiya wa afna abiyayya ya bugare kuma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fulanan ahda ilayya naqatan wani ya ban taguwa daya fa awwatuhu minha sita basaratin na canza mar da taguwa shida fa dalla safitan amma duk da haka yana ce yana ta tunjur yana fushi wa laqad hamamtu annabi sallallahu alaihi wasallam sai to nayi yunkuri Allah aqbala hadiyatan illa min quraish bazan sake karban wata kyauta ba sai daga wajen quraish ya kirga wannan nabi wannan riwaya ta al-Imam Tirmidhi kenan hadisi yana sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi akwai wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi Abu Hurairah yace أهدى رجل من بني قذارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضه منها بعض الإوب فتسخطه والنبى العرب يا إيكي وتاقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما الله يرى ما مش وفي أبن لأك باش إباتة مثلي أبو هريرة يقول فصليت رسول الله يقول سيدنا جمع الله صلى الله عليه وسلم هنا قال يا أكل منبر على المنبر يقول إن رجالا من الأرض akwai wasu mutane daga larabawa ya hadi ahaduhumul hadiyya wani cikin su zai bada kyauta fa u'awibuhu minha bi qadri ma indi in canza mar da gurgurdan abin da nake da shi kuma ya tasaffatu sai wannan abin da ba shi ya bata maka ne fa yadhallu yatasaffatu fihi alayya kuma fushin da yayi ba na lokaci guda ba kaga wannan balarabin ashe ba wai nuna bacin ransa sau da yayi ma'alimi ba duk sai da suka zo sai ya nuna bacin rai shi kawai bai ji dadi ba ba dai dai ba ai dai dai gare shi ba sai maza Allah ya ce wai mullah la aqbalu ba'da maqami hadha bayan tsayuwa na dinnan kaga dinki yazo da lafuza daban-daban bayan tsayuwa na dinnan bazan saki karban kyauta ba min rajulin min al-arab hadiya illa min qurashi aw ansari aw saqafi aw daws hadithin rasulullahi nasai sahih ibn hibban min wajh al-akhar wanda ya kawo a babin zikiru iradatul mustafa tarka qabul hadiya illa an qaba'il ma'rufa sannan ya zo ta hadisin Abdullah ibn Abbas saboda waɗannan riwayoyin duka na sahabi ɗaya ne Abu Huraira Abdullah ibn Abbas shi ma ya bada labari abin da ya auku inna a arabiyan wani balaraben ƙauye wa habalin nabi sallallahu alaihi wasallam na kata ya kawo kyauta ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam na kaguwa ya kawo raƙumi guda ɗaya ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu alaiha sai manzo Allah ya saka mishi ya rama mar kyautar wa kana lokacin da annabi ya bashi lokacin da ya kawo raƙumi guda sai manzo Allah ya ce ga wancan sai ya tambaye shi arabita ka yarda kana sai ce la'a ina ban yarda ba balaraban kauye ya ba da karami aka bashi babba ka yarda yake ban yarda ba fa za da sai manzo Allah ya ce ga wata arabita ka yarda sha ban yarda ba ya kara har sai da aka kai ga yake na'am kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu Allah at-tahiba illa min qurashi aw ansari aw qatad wanda hadith Abdullah ibn Abbas yana al-musnad al-Imam Ahmad ta kuma al-mustadrak al-Imam al-Haykim shi ma ya inganta kuma irwaq al-dalil hadith na 2603 saboda haka wannan kyauta ce da Larabawa suke kawowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan me dan abasu lada yana kama da al'adar mata a zamanin mu dan mata suna irin wannan kyauta tsakanin juna idan wata hidima ta tashi ko ta aure ko ta suna mace za ta ba da gudunmawa ga wata wannan ba kyauta ba ne ita ma nata bikin idan ya tashi za a biya kuma komi yawan matan sun sani sun kiyaye ba sa mantawa saboda ka ranar da na ta buki ya tashi idan wancan ta kawo abin da ya kasa wannan to an samu abin magana to wannan al'adar larabawa ne tuntuni larabawa suna yi kuma in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba yadda suke yin sai manzo Allah ya dora saboda alheri ne to ana cikin tafiya sai sharrin abin ya fito sharrin abin ya fito manzo Allah ya bayar ya rama kayar da'a kaga wannan kyautar ta zama fitina sau da ka sai manzo Allah ya ce to daga yau ban sake karɓan ma kyautar kowa sai dai ta yi ƙirga su Al-Imam Bukhari yana da hikima da ya kawo hadisan nan guda biyu babuka biyu a jere wannan babi manzo Allah ya umarni ku ba da kyauta saboda yana sa farin jini yana sa ƙauna a tsakani wannan babi yana magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi karɓan kyauta sai ka gane me ya bambanta tsakanin su sai da asali da waɗannan hadisai menene muke fahimta game da waɗannan hadisai shin kowace kyauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ba zai sake karba ba haka ba ne malaman hadisi sun ce hadisin idan ka lura da shi yana bayanin irin kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sake karba ba kowace kyauta ba ce kamar yadda ya zo cikin littafin aunin ma'abud mujallal tara shafin 429 kariha qabulal hadiya mimman kana alba'ithu lahu alaiha talabu al-istikfa waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ba zai sake karban kyautar sa ba shine wanda zai bada kyauta don a bashi madadi ya bada kyauta ne don a canza a bashi ƙari wannan al'ada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to amma daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi sai ya nuna ishara na cewar irin wannan kyautar ba ta da kyau saboda ka ba da kyauta ne kana neman ƙari sai manzo Allah ya ce to duk wanda zai bashi kyauta da nufin ya samu ƙari akan abin da ya bayar manzo Allah ya ce daga yanzu ba zan sake karɓa ba wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ya zama isharar da take nuna cewar ka ba da kyauta mai irin wannan manufar ba shi da kyau saboda manzon Allah sai da ya rantsi ya ce bai sake karɓa kaga yana mana ishara da cewa kyautar ba ta da kyau sai manzo Allah ya kirga wasu kabilu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba Quraishi al-Ansari ad-Dawsi as-Saqafi mutumin Ta'if mutumin Madina mutumin Makka inda al-Muhajir ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu manzo Allah zai karba saboda sun san abinda suke yi sun san ba za su baki kyauta da wannan manufar ba amma wasu kabilun ba sa ganin irin wannan kyauta da zaka bayar da nufin neman a musanya maka ba sa ganin kaskanci saboda haka manzo Allah yake ba zai karba ba وإنما يعني خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيه من سخاوة النفس وألو الهمة بقريش باش دا ونن العادة إذا يباكي تتابعين من كميد أمر وكودن كباش وتفاكي أبنى بن إباكا الله سبحانه وتعالى يا حرم تابر ونن كتابع النفس صلى الله عليه وسلم شيكادي أصورة المدثر aya ta shida wala tamnun tastakthir wala tamnun tastakthir asali alminna shine la tamnun da shida al-atiyya ma'ana su guda ne wato karka bada wata dukiya la tu'fi atiyatan litaltamisu biha afdal minha Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kada ka bada kyauta don kana neman a baka wanda ya fi wannan karkai Allah ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam waye fassara wannan Abdullah ibn Abbas ikrima al-imam Qatada huwa qawlu akthar al-mufassirin galibin malaman tafsiri haka suke fassara wannan aya al-imam Qahat yana cewa hadha harramahu Allah ala rasulihi shi kadai Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa li'annahu ma'murun bi ashraf al-adab wa ajall al-akhlaqi saboda in ka dura suratul muddathir ta sauko a farkon annabci tana cikin surori da suka fara sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana karantar da shi abinda zai yi kada ya samu halaye marka kyau tun a farkon annabci Allah yake karantar da shi ladabi saboda haka Muhammad karka bada kyauta da nufin a baka wanda ya fi wannan na'am ka bada kyauta amma ba dai don a baka abin da ya fi hakan ba al-imam al-fahad ya ce wa abahu li ummati al-imam mujahid shi ma haka ne ya faɗa amma al-ummat safa ba dai bane ka bada kyauta don kana neman a baka wani wannan ita ce fahimtar da wasu malaman suke da ita in ka duba sharh sunna na al-imam badawi ya yi magana game da irin wannan kyauta mujallal 8301 malaman sunna babu shakka sun samu sabanin fahimta saboda hada waɗannan hadisai biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa ba zai saki karban kyauta ba an riga an san dalilin da ya sa manzo Allah ya rantsa ba zai karbi kyautan ba me ya dalili saboda an ba shi kyauta ya rama ba a gamsu ba to kaga irin wannan kyautan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa akan ba zai karba ba zai saki karba ba saboda haka anan al-imam al-shafi'i al-imam abu hanifa suka ce ka bada irin wannan kyautan haramun ne ka bada kyauta da nufin a dawo maka da wani abin da ya fi wanda ka bayar to wannan kyautan batilatu bai dace ba saboda ya saba ma ka'ida ma na shari'a misali a nan shine abin da ya bambanta kyauta da ciniki shi ciniki in ka bayar za a baka kyauta ko in ka bayar ba ka tsammanin a maida ba to idan ko za ka ɗauki kyauta ka bayar kana neman a baka kaga kyauta ta fito da siffa ta ciniki saboda haka wannan ya saba ma ka'ida la tanqidu li'annahu bay'un majhul me yasa aka ce wannan haramun ne saboda ya zama ciniki ne da aka jahilta an jahilci ne za a samu kuma a ka'idar ciniki dama idan aka jahilci abinda za a saya to shi kanta cinikin ya zama haramun to saboda haka yanzu ka ɗauki wata kyauta ta ba wa mutum baka san me zai baka ba tunda baka san abin da zai baka ba kaga ciniki ne wanda yake kama da caca tana yiwuwa ka yi asara tana yiwuwa ka ci riba saboda haka yasa al-imam Shafi'i al-imam Abu Hanifa da malamai da dama suka ce wannan kyautar gaba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya kyamace ta yana mana ishara da haramcinta ne gaba ɗaya, bata dace da shari'ar musulunci ba. Wali anna mawdi al-hiba at-tabarru wa qad kana ba'du ahli al-ilmi wal fadl yamtani huwa wa aqabuhu min qabul al-hadiyya min ahad al-afla la shakka. Saboda wannan hadisin akwai malaman ba da suke ganin kyautar gaba ɗaya ta zarka ce baka take karba ba laifi bane, saboda abinda manzon Allah ya aikata. Amma la'akari da dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai sake karban kyauta ba, wani nau'in kyauta ne ayyananne, wanda duk wanda ya tattaro hadisan nan ya samu bayani ya tabbatar ba kowace kyauta ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai karba ba. Wannan irin kyautan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai karba ba. Amma al-Imam Malik a mazhabarsa irin wannan kyautan daidai ne, halal ne. Saboda haka in ka dubi littafin fiqh za ka gani a cike da bayani, mutum ma yana iya baka kyauta ya ce ga abin da nake so, sai kawo maka keke wata akwalaha ya ce babur nake so ka saya ni. A mazhaban al-Imam Malik babu laifi. To ai dama ba a ce dole karba ba, sai ka sai rike kekenka ko? To shi ne abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don a fahimtar al-Imam Malik, shi dai manzon Allah ya ce ba zai sake karban kyauta ba, amma bai hana ba, aiko tunda bai hana ba kuma ya rama abin kafin nan ya faɗi wannan, ashe kaga kenan ko yanzu mutum ya maka irin wannan kyauta za ka rama ma. Domin da a ce ramawan laifi ne, babu shakka da manzon Allah ya faɗi. Wato abu ne na fahimta na magabata, Allah maɗaukake ya musu rahama. Illa dai abinda ya tabbatar shi ne ba kowace kyauta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ba, babu shakka. Saboda akwai hadisai da dama da aka samu, ba waɗannan hadisan kawai ba. Wannan hadisi muka karanta na Abu Huraira, babi na farko, tahaddu tahabbu, umarnin manzon Allah ku ba da kyauta, kaga an samu umarni. Don haka shi kyauta asalinsa yana nan a matsayinsa na sunna, kamar yadda muka ce an samu ijma'in malaman sunna akan cewa kyauta tana da asali a shari'a musulunci, kuma Annabi ya faɗaitar a kai ya bayar an bashi. Saboda kyauta tana daga cikin ladabin musulunci. Akwai hadisin Abdullahi bin Mas'ud, wanda shi ma mun karanta shi ne hadisin 157 a wannan littafin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajibu da'i, ko amsa wa mai gayyata. Idan mutum ya gayyace ku liyafa, ku amsa masa. Wala taruddu al-hadiyata, kuma kada ku mayar da kyauta. Mun karanta hadisin yana cikin al-adabul mufrad. In ka duba hadisin 157, hadisin Abdullah bin Mas'ud, manzo Allah yake la taruddu al-hadiyata, kada ku yarda ku mayar da kyauta. Kuma hadisin yana sahihul jami'i, sahihul hadisin 158, irwa'ul dalil, mujallal shidi shafi na 59, malamin ya kawo takrijin hadisin. To kaga nan ga hadisin da muka karanta a yanzu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahaddu, ku ba da kyauta. Ga hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ya wuce, hadisin 157, ajibu da'i wa la taruddu al-hadiyya, kada ku mayar da kyauta. To sannan akwai hadisin sayyidina Umar. Hadisin sayyidina Umar yana sahih al-Bukhari, kitabu zakati, babu man a'tahu Allah shay'an min ghairi mas'ala, da kuma sahih Muslim, kitabu zakat, babu ibahati al-aqdi liman u'tiya min ghairi mas'ala wala ishrak. Wato sayyidina Umar yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ti min al-ata'. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan bani kyauta, ya kawo kyautar dukiya ya bani, kamar yadda ake ba mu sauran sahabbai. Idan ya bani nawa, fa aqulu, sai in ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni, ya Rasulullah ka bani kyautar nan ga wanda ya fi ni bukata, saboda ni ina da wadata, ina da hali gwargwado, akwai waɗanda suke matalauta ne, waɗanda suna da bukata fiye da ni. Sayyidina Umar kaga ba wai ya daina kyautar manzon Allah bane, amma sai ya nuna cewar akwai wanda yana cikin bukatar da tafi nashi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kyautar nan ga wannan mutumi. Faqala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Sayyidina Umar, kusku ka karba. Sai ya gaya mar ka'ida, idza ja'aka min hadha al-mali shay'un, idza ja'aka min hadha al-mal shay'un, idan wani abu na wannan dukiya yazo gare ka, wa anta ghayru mushrikin, kai ko ba leke kai ba, kaga mai leke ai mai kudayi ne, ba leƙawa kai ba, wala sa'ilin, ba roƙa kai ba, bi ma'ana ba kai kudayinsa ba, ba kai alamar ma da za ta nuna wa mai dukiya kana son ya taimaka maka ba, ba ka nuna mar komai ba sai ya ɗauko sai ya baka. Sai manzon Allah yake fakultu sai ka karba, bai kamata ka ji ba, wa ma la fala tubihu nafaka abin, amma dukiyar da zama to ba baka aka yi ba, to karka bi da kuɗayinka, amma mutum ya ɗauko dukiya ya baka sai ka ce a'a ba za ka baka su, wannan kuskure ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata Ibn Umar. To kaga wannan ya nuna cewar karban kyauta ya samu umarni ta lafuzza da yawa. Ga lafazin hadisin Abu Huraira, tahadu, ku ba da kyauta, umarni ne. Ga hadisin Abdullahi bin Mas'ud, la taruddu al-hadiyya, kada ku mayar da kyauta, umarni ne. Ga hadisin Sayyidina Umar, khusu, ka karba, in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan ka karba, ko da ba ka da bukata za ka iya ba ma wani, kaga karban nan da kai shi wanda ka karba wurinsa ka taimaka mar gaba zai ba ma wasu, amma inda zai ba ka kyauta ya ce ba na bukata, sai ka rena ne kana ganin matsiyaci ne kai da wani abinka, to ka sa mar fargaba gaba sai ya ji tsoro ba zai ma ba da kyautar ba, yana tsoron kare ba da kyautarsa ga wanda zai gaya mar bakar magana. To na biyu, idan ka karban ba ka da bukata sai ka bada sadaka, ka samu lada, kudin ba naka bane amma tunda kana da wadata da ka karba sai ka ba wa mabukaci, ka sai ma ka samu lada saboda ka yi sadaka. Saboda haka manzo Allah yake ga mutum na Umar, kuskure ne a baka abu ka ce baka su ba daidai bane. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Sayyidina Umar yace idza ja'aka min hadzal mali shay'un, duk wani abu da ya taho gare ka na dukiya, wanda ya ɗauki dukiya ya baka da kowace manufa da sunar kyauta, karɓa. To amma idan ya nuna maka kyautar da ya baka yana buƙatar ƙari ne ka ce ga abinka, ko ba haka ba ne? Tunda ya faɗa yana buƙatar ƙari sai ka mayar masa da abinsa, amma wanda ya baka kyauta ba ka nema ba, ba kuɗi ka ce ba za ka karɓa ba. Saboda haka ya sa ma aka samu malamai da suke cewa karɓan kyauta dole ba ya kamata ba ne. Duk wanda aka masa kyauta wajibi ne ya karɓa, wanda yana cikin fahimtar manyan masana irin Ibn Abdul Barri. Ya in ka duba littafinsa At-Tamhid mujallal 5 shafin 84 yace karɓan kyauta wajibi ne saboda waɗannan hadisai da muka karanta. Haka ne Ibn Hazmi littafin Al-Muhalla mujallal 9 shafin 152, amma akasarin malaman sunna suna cewa karɓan kyauta ba dole bane, karɓan kyauta mustahabi. Me yasa aka ce mustahabi? Saboda wannan hadisi muka karanta, manzon Allah yake daga bana wallahi ban karban kyauta, kaga ashe bai zama dole ba ko? Da ya zama dole ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a dole sai ya karba, amma manzon Allah yake daga bana wallahi ban karban kyautan wani, sai wani da wani da wani, ya nuna kyautar ba dole bane a karba. To wannan shine abin da akasarin malaman sunna wato suka tafi a kai, galibin malaman sunna suna cewa karɓan kyauta mustahabi ne ba dole ba ne, don akwai kamar yadda Imam Shawkani yake faɗa a littafin Nailul Awtar mujallal 6 shafi na 10 yace akwai malaman da aka yi magabata waɗanda gaba ɗaya tsawon rayuwarsu ma ba su karɓan kyauta, la min sadiqin wala min qaribin wala ghairihima, kai ko dangi ne ma ya kawo kyautan ba su bukata saboda wadatuwa ga Allah. Wannan kuskure fahimtar ta saba ma fahimtar salafus salih, amma abinda suke dogara wa dalika li fafadin niyyati fi hadha az-zamani, wai saboda niyya ta baci a zamanin yau, duk wanda ya baka kyauta akwai manufarsa, la ba duka bane, hakikatan akwai wanda ke da manufa ta wajen kyautar shi. Misali dan siyasa ya baka kyauta lokacin zabe kai ka sani ko? To amma mutum haka nan ya ɗauki kyauta abokinka ne ce wane gashi ka ce ba ka so, wannan ba hali ne mai kyau ba, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar ma Sayyiduna Umar kenan. Saboda haka wannan fahimtar ba ta da inganci. Mafi yawan malaman sunna abin da suke faɗa shine idan aka baka kyauta to ya kamata ka karba. Hadha al-hukmu innama huwa fil ataya, abinda ya faru ga sayyidina Umar ba ma kyauta ce haka kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba, abu ne wanda aka ba shi min baitul mal. Sayyidina Umar yana cikin waɗanda suke aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali, an ba shi ladar wani aikin sa, sai ce a baya sai aka ce a karba duk da haka. To bare kuma kyautar da ba ma ladan aikin ka bane aka ce gashi, wanda bayanin sai na Majmu'u Fatawa mujallal na 30-95 haka nan Fathul Bari da mujallal na 3 shafi na 338. Annabi sallallahu alaihi wasallam amarhu bi akhdhi al-mali, manzo Allah yayi umurni ga sai na Umar ya karbi dukiya. Idza ja'aka hadha al-mal, idan wannan dukiya ta zo gare ka ta kowace hanya, idza ja'aka min hadha al-mal shay'un, matukar wani ya baka kyauta ya ce wani ga abu kaza, to bai kamata ka ki karban wannan kyautar ba, sai dai idan alama ta bayyana na rashin gaskiyar mai kyautan, idan alama ta bayyana karara sai ka ki karba saboda haramun. Kamar misalin ya tabbata rashawa ce, to wannan kuma ta fito a fili. Amma matukar babu alamar da take nuna wannan abin ba shi da kyau, to bai kamata mutum ya ki karbansa ba. Wannan shi ne abin da galibin malaman sunna suka tsaya a kai. Allah tabbatar da mu a kan fahimta na ƙwarai. Kuma kamar yadda muka ce, al-Imam Malik shi yana gani wato karɓan kyautan ba laifi bane idan mutum ma yayi ta da manufar za a rama masa. Mutum ya baka kyautar da manufar karama mar a masabata al-Imam Malik ba laifi bane. Dalili saboda akwai hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda. Wannan hadisin yana sahih Bukhari, yana kitabul hiba babul mukafa'a alal hiba, hadisi na 2585. Akwai hadisin Anas haka, akwai hadisin Abdullah bin Umar, akwai hadisin Jabir, duk waɗannan sahabbai sun bada labari. Aisha tana cewa kana rasulullah yaqbalu alhadiyata wa yusibu alayha. Kaga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ce tace manzon Allah yana karban kyauta kuma yana ba da lada a kai. In ka ba shi kyauta to ba za ka tashi ba sai ya rama. Ka kawo to jira ina zuwa sai ya baka abin da yake wanda ka kawo. Wannan halin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan saboda ya nuna karincin shi ne ga mutane musamman Larabawa, don ta yiwu a yada ma duniya ya taho ne da annabci saboda ya tara dukiyar mutane. Da ka zo ka ba shi kyauta sai ya maida ma ninki, kaga ashe ya nuna maka cewar ba ya zo bane da annabci don ya kwace naka. Kuma Allah ya haramta mar cin zakka ma da sadaka, su kaga maganar ma ya zo da annabci don a biya shi ne babu. Allah ya haramta cin zakka da kuma sadaka gare shi da zuriyarsa. Sannan idan ka ba shi kyauta babu laifi, manzo Allah yana karban kyauta yana cikin kyauta, amma ba za ka tashi ba sai ya rama. Wannan wata hikima ce ta karantar da mutane akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya da nufin wato ya tara dukiya ba, yana isar da sakon Allah ne saboda gaskiya ne, saboda manzanci ne, saboda Allah ya dora masa wannan aiki, baya buƙatar lada, baya buƙatar wani ya biya shi. Amma inda zai zauna domin kowa yana son ya samu lada, ko kai yau da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai, za ka yi shawar a ce ka ba shi kyautanka. To waɗanda suke zamani da manzon Allah ba suna nan, son da suke wa Annabi ya fi namu. Yanda muke tunanin da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a yau, wallahi zan ba shi kyauta. To tunaninmu din bai kai na sahabban manzon Allah ba, saboda su sun zauna da shi, sun gan shi, sun yi mu'amala da shi, Al-Qur'ani yana saukowa gare shi, suna da rai. Saboda haka zamani ne na wahayi, zamani mai tsafta. To ba da za a yi ka haɗa zukatanmu da irin nasu. To idan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai ya gyale kullun gidan manzo kyauta zai yi ta cika, wani ga kyauta wani. To idan ma Annabi ya ce ai ni ba kuɗi na zo in tara ba, wani zai ce a kai dai shiru. Kuma haka bane, saboda kyautar ta taru ta yi yawa. To amma in ka kawo kyautar sai manzo Allah ya ce jira ni ina zuwa, sai ya ninka ma abin da ka bayar sai ka tafi. Kaga in ka koma ba za ka ce ya zo da nufin ya tara dukiyar mutane ba. to wannan ita ce hikimar da ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ramawa idan an markauta wanda Aisha Allah ya kara mata yarda kamar da muka kirga wadannan sahabbai Aisha Anas Abdullah bin Umar Jabir duk sun ruwaito haka halin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to saboda haka anan har manzon Allah ya rasu bai daina ba shi da abinda Ibn Hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati bai daina ba idan aka bashi zai rama har ya rasu kuma bai hana ba kun ga al-Imam Malik ya samu hujja ashe kenan idan an ma kyauta da nufin karama zaka iya ramawa wanda shine madogaran makabarta wanda akan haka yasa al-Imam Malik yake cewa babu ne idan mutum ya baka kyauta da nufin karama mar amma sauran malamai suna ganin ya saba ma shi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar da shi misali ta hadisin muka karanta hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Abbas lokacin da wannan balarabe ya markauta ga abin da Annabi ya faɗa ya rantse da Allah yake ban sake karba saboda kaza sannan kuma me ya bambanta kyauta da ciniki to wannan shi ya kawo sabani na fahimta tsakanin masabata Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal galibin malaman sunna suna cewa bai kamata mutum ya ba da kyauta don ya samu gali ba bai kamata ba Allah tabaraka wataala ya faɗa a suratul muddathir wala tamnun tastakthir kamata ya hatta mu din ma mu dauki wannan domin idan Allah yana karantar da manzo hali na kirki waye bi dacewa da wannan hali ai mu ne ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya riga ya samu kariyar Allah ba shi manzo Allah ya samu tsaron Allah ya samu kariyar Allah ya samu tabbaci ya idda sakon Allah amma mu ba mu da wannan tabbaci saboda ka mu ne mafi dacewar mu yi aiki da wannan aya la tamnun tastakthir bai dace ka ba da kyauta da nufin ka samu kari ba saboda ka galibin malamai suna ganin ka ba da kyauta da nufin kana son an baka wani wannan bai dace ba kuma la'akari da cewar mayar da kyautan kansa haramun ne saboda cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam la taruddu alhadiyya kada ku mayar da kyauta galibin malaman sunna suna cewa mayar da kyauta in ba dai wannan kyautar da ya zamanto wato illata ta bayyana a fili ba bai dace ba saboda saba ma umarnin manzon Allah saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka baka kyauta sai ka mayar ka ce dauki abinka kaga ta saba umarnin manzon Allah la taruddu alhadiyya kada ku mayar da kyauta to amma idan kyautan tana da abin da bai dace ba kamar irin wancan kyauta da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana da damar ka maida yana ma iya zama wajibi gare ka domin idan mutum ya baka dukiya sai ya nuna maka wannan dukiya ta haram ne ai bai kamata ka dauke ta ba bai kamata ba ya baka kyauta da ya baka wannan kyauta misali sai ya tabbata ai barawo ne dukiyar ta so ta yi kaga wannan kyauta wajibi ne ka baida ta saboda ba haƙƙin shi bane to amma idan babu illar da ta bayyana game da wannan kyauta da aka baka mayar da kyautan makaruhi ne wanda shine abin da malaman sunna aka sani suke faɗa na'am akwai masu ganin haramun saboda hadisin ya zo da umarni la taruddu alhadiyya ibnu abdul bar da al-imam ibn hazm suna cewa haramun ne ka mayar da kyauta matukar wannan kyautar babu illa a tare da ita al-imam an-nawawi littafin sa al-majmu' mujallal na shida shafi na 230 yace idza urida alayhi malun min halalin ala wajhin yajuzu akhdhuhu misali aka ba ta kyauta kyautar nan kuma dukiyar halal ce babu alaman haram a tare da ita yajuzu akhdhuhu wa lam yakun minhu mas'ala wa la taqallu ilay ba roka kai ba baka yi kwaɗayi ba jaza akhdhuhu bila karahatin ya kamata ka karba wato halal ne ka karbi wannan kyauta sai yace wala yajibu amma ba dole bane wanda shine fahimtar galibin malaman sunna suka ce ba dole bane ba dole bane ka karba ga dan kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wadanda yaki karban kyaututtukan su don haka karbin karban kyautan ba a cewa wato haramun ne wanda shine galibin malaman abin da suke faɗa lakin bai kamata ba ala kulli halin wanda duk aka bashi kyauta matukar babu alama karanci a tare da wannan kyauta idan yake karba wannan kyauta ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka anan al'ada ta mata da suke na tukuici abin nan kamar ado da suke irin adashi lokacin hidima mace ta bada taimako ga wata idan ita ma nata hidimar ya tashi wancan ta dawo da shi kada iya fahimtar matsayin wannan abin ba shi da kyau shi ne akasarin malaman suna abin da suka dauka ba shi da kyau domin mazhaba ta Imam Malik la shakka babu laifi ina ga shi yasa al'ada ta yi yawa a ƙasar nan saboda mazhaba da muke riko da ita ke na mazhabar Imam Malik lakin dalilai sun nuna cewa rashin yinsa shi ya fi dacewa yana da kyau mace ta taimaka ma ƴar uwarta idan ta samu haihuwa ko aure ko wata hidima amma kada ta sa a ranta idan ita ma ta haihu ko hidimarta ya tashi wancan ta dawo mata da shi sa a rai ta sanya a ranta shine abinda malamai ke kyamatarwa don abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamata kenan har ma yace ba zai saki karban kyaututtuka na wasu larabawa ba saboda ka ba da kyautar da nufin a maida ma an baka baka gamsu ba kuma shine galibi abinda ke faruwa za ka samu mata wata ta ba da kyautar da tana da wadata da tana da hali saboda ka sai ta ba da misali ta ba da wata gudunmawanta mai tsoka to da ita kuma na ta hidima ya tashi waɗancan matalauta ne in da suna da wadata ma halinsu ya canza saboda ka sai aka ɗauko inda ta ba da shadda ce mai tsada yanzu sai aka ɗauko mai arha sai aka kawo aka ba ce to yanzu kuma abin da za a ba mu kenan an manta wanda muka yi kaga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanko saboda ka yi sai dakatar da wannan abin ya ce daga yau ban sakewa kuma galibi hakan yana faruwa za ka samu mace ta bayar idan aka kawo abin da ya gaza wannan sai ka samu ɓacin rai ya shigo sai gumi daga nan kuma zumunci ko alaƙar ma ta ƙare don haka rashin yinsa shi ne mafi dacewa amma idan mace za ta bayar kar ta yi tunanin arama wannan shi ne akwai da yawa mata da za ka ga suna yi abin da ya kamata kenan idan mace ta ce to ai wance ta taimaka mana ba da sai ka ce ai ta yi don Allah ne bana kuma mu ba mu da shi ka yi haƙuri to don kashe al'adar shi ne mafi dacewa a kan rayarka ba ta da kyau bisa ga fahimtar akasarin malaman sunna Allah madaukake ya masa rahama kuma a ka'ida ta Imam Malik mutum ma idan yayi wannan kyauta to fa yana da damar ya ce a dawo musu da shi ka'ida ta Malik kenan so idan ma aka ce mazhabar malikiyyan za a rike to idan mace ta ba da wani gudunmawa ta ba da wata gudunmawa a lokacin hidimar wata to fa idan na ta hidima ya tashi ba a yi ba tana da damar ta ce a dawo masa da abinta ko da dai Imam Malik ya yi ka'ida a kai yana cewa idan abin bai lalace ba amma idan ya lalace to sai a yi haƙuri Allah ya kawar akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawatar mana akan wannan mun karanta shi a baya hadisin 417 hadisin Abdullah bin Abbas hadisin da Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa lana maqalu sawti babu mummunan misali ga mu musulmai sai yace al'aidu fi hibatihi wanda ya koma yace a dawo mar da kyautarsa kan kalbi yarji'u fi qalbi kamar kare ne da zai yi amai ya koma ya lashi sai manzo Allah yace wannan ba abin misali bane ga musulmi hadisin yana irwa'u da hadisi na 1620 kuma asalin sa yana sahih bukhari kitabul hiba babu la yahillu li ahadin an yarji'a fi hibatihi wa sadaqati baya alaka ga wani ya koma ga kyautar da ya bayar ko sadakar da ya bayar yana fahihu muslim kitabul hibat babu tahrimir ruju'i fi sadaqa wal hiba ba'da al qabd matukar ka ba da kyauta an karba to ba daidai bane kace a dawo da shi don ka'idar karba ce idan ba a karbi kyauta ba to ba ta tabbata ba saboda haka yasa idan mutum ya yi kyauta kafin a karba ya mutu babu kyautar matukar ba a karba ba to kyauta ba ta tabbata ba saboda ka ka'ida ce shi yasa Imam Muslim yayi babi akai باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض bayan an riga an karba ka ce a dawo ma da kyauta da ka bayar ko a dawo ma da sadaka da ka bayar wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama matalul ladhi yatasaddaqu bi sadaqa thumma ya'udu fi sadaqatihi misalin mutumin da zai ba da sadaka ya koma ga wannan sadakar kamatalil kalbi yaqi'u thumma ya'kulu kai'ahu wannan hadisin riwayar al-Imam Muslim kamar kare ne yayi amai ya koma ga wannan aman saboda haka yasa malaman sunna suka ce ka ba da sadaka in ka cire wani abu ka bayar to wannan dukiyar karka yadda ta dawo gare ka a siffar da ka bayar sai fa idan ta canza misali anan shine kai ne kake manomi saboda haka da ka fitar da zakar gona sai ka ba makwabcinka ko abokinka ka ba shi zakka saboda haka shi kuma da ya kai gida sai aka dafa abinci da aka dafa abinci kuma kai kuna cin abinci kwano ɗaya da shi magariba na yi ka kawo abinci ya kawo abinci sai aka ci kaga ka ci abincin da ka bayar kenan ko a to baka ci ba ai ta riga ta canza ai kai ba da fafe ka bashi ba masara ce tsaba ka bashi shi ko ya kai an surfa an nika an daka har an kai ga yin miya an tuka an kawo da haka ta canza don haka halal ne ka ci amma da a ce masarar za ta dawo an dafa ta a dafa tunda ana iya dafa masara ba tare da totuwanta lokacin da ka bashi masara da ya kai gida sai aka dafa sai aka kawo masara kuma sai ka bada zakka wannan ba za ka ci ba saboda ba ta canza ba za ka yi mamaki mutumin da zai fidda zakka sai ya sarrafa zakkan ya sarrafa wannan zakka wato idan zai bada zakkan saniya saboda ka zai kira waɗanda zai ba mu zakkan idan sun taho sai ce ga saniyar da zan baka wani da wani amma mu yi ciniki nawa kuka sayar min to dama ya za a yi kusan kudin saniya saboda ka yi su gaya mar sai ya cire kudi sai ya ba su sai ya ce a maida ma saniyar ta cikin garki kaga abinda manzon Allah yake faɗa ya ba da sadaka ya koma ga wannan sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana wannan ko da zai taho a matsayin kyauta bai dace ka karba ba bare abinda zaka saya da dukiyarka Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Amr bin al-As da yace la yarji'u ahadun fi hibatihi illa walidun min waladi mutun dai aka bashi dama shine mahaifi mahaifi yana da damar ya kwaci kyautar da ya ba ma dansa yana da dama ya kwaci kyautar da ya ba ma dansa sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal aid fi hayi fi hibatihi kal aid fi qaidihi wato wanda zai koma ga kyauta kamar wanda zai koma ga amansa ne ya lashi anan mahaifi ya samu dama shine abin da galibin malamai suke faɗa yani wannan hadisi adallu ala tahrim mimma law qala lakum la ta'udu fil hiba manzo Allah da yake kar ku koma ku kwace kyauta ba sai yake ya bada misali da kare saboda ka gane misalin mutumin da zai koma ga kyauta ko ga sadakarsa ba misali mai kyau bane an yi misalin da kare karamma aka ce wanda yayi amai ya koma ya lashe wannan aman Allah ka kare saboda haka galibin malaman sunna yanda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari a mujallal nabiyar shafi na 232 sahaba jumhur ulama ila hibat anna hibat alwalidi liwaladihi kyautar mahaifi ga ɗansa yana iya karba kamar yanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ma abinda aka halatta masa ya karba shine banda sadaka idan sadaka ce ya bayar to ba daidai bane ya karba saboda ya riga ya bada domin Allah amma idan kyauta ya ba ma ɗansa yana da damar ya kwaci malamai sun yi magana saboda akwai hikima a kai mun karanta wannan hadisin a baya akwai hikima a kai don haka yasa malamai ke cewa da mutum zai yi wa ɗansa ɗaya kyauta bai yi masaura ba idan ya mutu sai an dawo da kyautan nan an raba shi masauran yara saboda dawo da kyautan da uba ga da wannan ya tabbata halal a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda annabi ya haramta mutum ya fifita wani yaro akan wani yaro saboda kyauta saboda haka yasa aka halatta kwacewa koda an bayar wa amma sadaqa fattafaqu ala annahu la yajuzu ar-ruju'u fiha ba'da al-qabdi amma idan sadaka ce fa saboda halal ne mutum ya ba ma ɗansa sadaka halal ne ka ba wa babanka sadaka ita sadaka ba ta tsaya ga kowa ba kana iya ba ma kowa sadaka hatta kajiri ana ba shi sadaka zakka ce ba a ba shi saboda haka zaka iya ba ma danka sadaka mahaifinka sadaka amma yaushe ne sadakan yake tabbata idan an karba yaushe kyauta take tabbata idan an karba to idan har yaro ya karbi sadakar da ka ba shi to wannan sadaka haramun ne ka dawo ka kwace amma in kyauta ne fa Allah ne mutum ya kwace mahaifiya ba ta samu wannan damar ba saboda haka idan mahaifiya ta yi kyauta ga yaro ba ta kwace shi wanda shi ne abinda Imam Maliki yake faɗa domin akwai bambanci a tsakanin matsayin uba ga ɗa da ko matsayin uwa ga ɗa ta sashin kulawa Allah ya ba da nauyi na kulawa ga ubanni ne ba ga uwaye ba saboda haka uba ke da wannan ɗawainiya shi fa ake cewa idan yaro maraya aka mar kyauta idan uwa ta cinye wannan kyauta ta ci haramu saboda ba ta da iko akan kyautan ɗanta kamar yadda uba yake da iko akan kyautan ɗanta wannan yana kitabul mughni na Ibn Qudama mujallal sifar shafi na 250 yana al-mawdu'atul fiqhiyya mujallal na farko shafi 144 ittafaqa al-ulama ala adami jawazi ar-ruju' fi al-ibra ba'da qabulihi li annahu isqat wa faqit la ya'u hatta bashi idan kace wani bashin da nake bin ka na yafi to baka da iko daga baya kace kai na faɗa la in kace na yafi ya faɗi komawa gare shi la ya'u ba zai tabbata ba kama sanaffa ala zalika al-qa'ida al-mashhur malamai suna cewa duk abin da kace ya faɗi to ba zai dawo ba as-saqitu la ya'udu ka'ida ce ta usul Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dana abin ku faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك